بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سننا محمد يعقوب عمر مدابو فبل امام مصلاتين juma'a na mala adam babarbari da yake sabuwar madina da take unguwar fashirawa kudubar mu ta wannan satin ta yi duba ne akan darsa wanda ya kamata mu koya game da hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kudubar ta bude da godiwa Allah wanda ya raya mu makarci wannan sabuwar shekara wacce take ta musulunci ta yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka kuduba ta yi duba cewa lalle ya kamata mu sani cewa daga cikin darasin da zamu koya cewa hijira wato sunna ce ta annabawa, tana nuna ba cewa duk wanda ya zo da gaskiya al'umma tunka suka so bi akwai masu karɓar gaskiya akwai waɗanda ba za su karɓi gaskiyar nan ba. Waɗanda ba su karɓi gaskiya ba sai sun yi ƙoƙarin ta hanyar da za su bi su ɓata wannan gaskiyar da wannan da'awata alkhairi sai sun yi ƙoƙari sun ɓata ta hanyar korar mutumin da ya zo da ita ko kashe shi ko cutar da shi. Don haka abin da ya faru daga annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen Makka suka yi masa inda Allah ya fata tabbatar mana cewa waziyam kurbikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wayamkuruna wayamkurullah, wato sun yi meeting akan ya za su bi kura annabi alayhi salatu wassalamu ko su kashe shi ko kuma su saka shi a cikin wani guri wanda yake na kurkuku wanda ba zai fita ba. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makiri. Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira bayan ya gama shiryata ya fara umarta sahabbansa cewa da su yi gaba nabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan yana nuna mana darasi da abin da zamu yi mai matukar muhimmanci ya zanto mun shirya shi ba mai riko da asbabu, sannan kuma sai mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya fita tare da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu inda ya bar sayyidina Ali ya kwanta a mazkwancinsa domin ya bawa mushrikai ajiyoyin su da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama. Nabi sallama ya tafi wato a daga cikin darasin da za mu koya ma cewa idan wani abu aiki na alkhairi ya taso ko kuma wani aiki idan ya zamto cewa ko ba wanda kuke tare da shi bane masani ne akan wannan abin yana da amala, to za ka iya ɗaukansa domin ya abin ɗinka. Annabi sallama ya sufurci ya gayyaci ya ɗauki wani masani akan hanyoyin Madina wanda yake ba musulmi bane kuma a wannan lokacin. Na zamu ga turawan wannan lokaci kokarin abin da suke kenan matuƙar sun ga wani mai baiwa koda ba musulmi koda musulmi ne koda ba ɗan ƙasarsu bane ba za su iya gayyatarsa su ba shi dama su ba shi guri wajen bayyana basirarsa, wanda wannan da yawa musulmi ba ma yin haka. Zamu ga lallai wato sadaukar da kai na sabon annabi sallama game da lamarin annabi sallama. Zamu ga sayyidina Ali ya sadaukar da kansa ya kwanta a makwancin manzon Allah yadda an shirya za a zo a makwancin manzon sallama a kashe shi. Sannan zamu ga sayyidina Abubakar a tafiyar yayi gaba ya baya duk don ya ga cewa wato ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da ransa gabaki daya. To wannan yana nuna mana sannan zamu ga cewa annabi sallama ya shirya kiyayewar Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallama inda Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi mushrikai ba su gan shi ba ya je shiga cikin kogo wanda sun zo bakin kogon amma Allah ya rufe idansu ba su ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama. Sannan sayyidina Abubakar hankalinsa ya tashi ganin cewa da sun wato kalli ƙasa za su iya ganin su. Annabi sallama yake kwantar masa da hankali yake cewa me ya zatanka da mutum biyu wato Allah ne na ukunsu. Shine aya Allah subhanahu wataala yake faɗa mana idh yaqulu lisahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. To wannan yana nuna mana duk wanda ya zo da gaskiya sai an fitar da shi, amma kuma duk wanda muka gani daga cikin darasin da mu ɗauka duk wanda muka ga yayi shekara da shekaru wato babu nasara a cikin lamarinsa, domin dai ka zo gaskiya shekara 10-20 wato sai gaskiyar nan taka ta bayyana kuma sai ka yi nasara, amma wanda ya ɗauki shekara da shekaru babu nasara. to wannan alama cewa wannan da alamun ba gaskiya zo da shi ba domin Allah ya tabbatar da cewa sai ya taimaki manzanninsa da duk waɗanda suka yi imani Allah yana cewa inna lanursuru rusulana wallazina amanu za mu taimaki manzanninmu da kuma waɗanda suka yi mu'min imani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin amma mutum yazo da wannan da'awa kullun shine cikin kurkuku kullun shine rashin abin nan shekara da shekaru to wannan mutane ya kamata a duba lamarin yanzu yayyuwa ba gaskiya yazo da ita ba Allah ka samu dace ba mu nasara tunsan suna da yawa sai dai a takaita